Samin kankara na mako zuciya ta na gobara kashikin cikulli yakin sa jagira kin dauki hankali na ban jinkira to yar fulani zambi ki yau riga za ki kai ne addanki har da yafin do su sani mai gaisuwa ta bingirwa da girmama Farin ciki nake na samu babbar haja Diyar fulani ce ku ganta mai daraja Waiwayo, waiwayo, waiwayo fulani Juyo, juyo, juyo fulani Waigo, waigo, waigo fulani, fulani Sunday, I'm Fulani, Fulani, then they Fulani.